Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Sarkilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Talata, 2 ga watan Janairun sabuwar shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tabbatar su, ga dan mutan Gumel da kanun labarai.
To, Murtala, an tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiyar ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan jiya Litinin. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai harhar a zirin Gaza, inda ta sanar da ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza. Daga nan za a ji cewa kasar Habasha da jamhuriyar Somaliland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta farko da tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnan jihar Filato da ke arewacin Najeriya, Caleb Muftuwang, ya ce abin da ke faruwa a jihar ya wuce zancen rikicin kabilanci ko kuma fada tsakanin manoma da makiyaya.
Let us call a spade a spade. This is simple genocide.
A jihar Bauchi kuma, jami'an tsaro ne suka cafke wani mutum bisa aikin samar da iskar gas ba bisa ka'ida ba, ko kuma ba ta hanyar da ta dace ba, to sai dai fasahar da ya kirkira ta sami kyakkyawan yabo.
Irin waɗannan masu wannan talent da kuma initiative kamata ya yi sagamman ko tarar gamman ta taimaka musu.
Shin yaya yanayin demokuraɗiyya yake a ƙasar da shugabanta mai shekaru 91 a duniya, wanda ya kwashe tsawon shekaru 42 yana mulki yake? Muhawarar kenan da shirinmu na tsaka mai wuya ne yau ya kunsa, inda Aliyu Musafan Sokoto ya soma sabuwar shekara daga ƙasar Kamaru. To, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiyar ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan da ke gabar tekun Ishikawa da wasu larduna da ke kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa, kuma ta tayar da ta katse wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin Japan na Honshu. Akalla gidaje shida ne girgizar kasar ta lalata, inda mutane suka makale a ciki, inji kakakin gwamnatin Yoshima Hayashi. Gobara ta tashi a birnin Wajima da ke lardin Ishikawa, kuma an samu katsewar wutar lantarki a gidaje fiye da 30,000, inji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka za ta ba da duk wani taimako da za ta iya. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai harhar arzirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza, yayin da take ci gaba da kai harhar kan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janyewar sojojin zai rage raɗaɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafe a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga, saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ana sa ran ci gaba da yakin. Makasudin yakin yana buƙatar dogon fada, in ji shi a ranar Lahadi. Isra'ila ta kuma janye tankunan yakinta daga wasu yankunan Gaza a cewar mazauna wurin. A ɗaya ɓangaren kuma, an rufe hanyar shiga tashar fili, wato filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cinkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York, yayin da masu zanga-zangar goyon bayan Falastini suka hallara a filin jirgin a karo na biyu cikin mako guda. Hoton bidiyo da aka fi a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali, wasu na ɗaga tutocin Falastinawa, kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga ɓangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin, sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji. Hakanan an takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa da ake kira Air Train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani ɗan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti.
Sunan ba da jimawa ba, Sarfilu zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To, amma kafin nan, gwamnan jihar Filato da ke arewacin Najeriya, Caleb Muftuwang, ya ce abin da ke faruwa a jihar ya wuce zancen rikicin kabilanci ko kuma fada tsakanin manoma da makiyaya. Yayin da yake gabatar da jawabin bikin sabuwar shekara ga jama'ar jihar, gwamnati Mutuan ya ce lokaci yayi da hukumomin da lamarin ya shafa za su fuskanci lamarin da gaske domin shawo kansa. Wakiliyarmu Zainab Babaji na dauke da karin bayani.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau tsantsan ta'addanci ne da wasu ke aikatawa kan jama'ar jihar, kuma dole ne a tunkare shi akan ayyukan ta'addanci idan har ana so a yi nasarar dakatar da kisan mutane da barnata dukiyoyi a jihar. A jawabinsa na sabon shekara, gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang ya ce a tsakanin watan Afrilu da Yuni na shekarar da ta gabata an kashe mutane 400, yayin da 'yan ta'addan suka kashe mutane fiye da 160 a ƙarshen shekarar.
It is a misrepresentation of facts to describe these needless and unprovoked attacks on our people as a farmer-herder clash. Let us call a spade a spade. This is simple genocide.
Gwamnan na jihar Plateau Caleb Mutfang kenan ke cewa kuskure ne a alakanta harin da aka kai wa mutane a matsayin rikicin manoma da makiyaya. Mu fade shi karara, kisa ne na kare dangi.
I wish to declare a week of mourning from January 1st to January 8th, 2024.
Gwamna Caleb Mutfang ya ce ya ware mako guda don yin makoki tun daga ranar 1 zuwa ranar 8 ga watan Janairun 2024. Ya kuma buƙaci al'umar jihar su dukufa da addu'o'in kariya daga masu mugunta da suka tasar wa al'umar jihar. Gwamnan ya kuma yaba wa hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha saboda kayan tallafi da suka kai wa waɗanda ke gudun hijira. Sanata mai wakiltar tsakiyar jihar Plateau Diket Plan ya ce babbar matsalar ita ce yadda maharan ke mamaye gidaje da gonakin al'ummomin da suka kora daga ƙauyukansu.
Wurare mudun kuma masu kwace wa ma ana mining.
Wato ma'ana haƙan ma'adinai kenan.
Yauwa, duk mutu da a nema da barbaro a rage irin wannan ayyukan wanda ba tare da permission ba, ba tare da izini ba. Mun kafin kai mining ka samu anajin lasin a don kowa ya kai. Na roka kuma taimaka masu da su kayakin su gyara gidaje su koma gida. Ana cikin wannan abubuwan duka me yasa ba taɓa yin arrest ba? Me yasa ba taɓa kama wani a arrest ne shi a prosecution ne shi kuma ya faɗa wanda yaya zo tun da baki ne ba? Shi ne shi Senator Lalong ya ce kai shi ma ya kamata mu samu North Central Development Commission.
Wato wata hukuma da za ta gina ko kuma inganta jihohin da suke tsakiyar Najeriya.
Wannan commission da dinga san abubuwa a ciki, to da wannan akwai asusu daga government tana tura kudi a wurin in raye mafanda wannan asusu a gina su dan wuraren tsaro, donating ma masu tsaro, dan providing equipment ma masu tsaro, kayayyaki ma masu tsaro, so that effectively za su yi tsaro.
Tuni dai gwamnatin tarayya ta amince da ƙara tura dakaru a yankunan da ake samun matsalolin tsaron don kawo ƙarshen su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu gasar filo ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Jiragen saman Rasha sun kai hari a wata jami'a da wani gidan adana kayan tarihi da ke alaka da wasu fitattun masu rajin kare ƙasar Ukraine a ƙarni na 20 a ranar Litinin, inda mazauna yankin suka sha alwashin gyara barnar. Farko ya farfasa tagogi da yawancin rufin jami'ar a gagariyar ta ƙasa a wajen yammacin birnin Lviv na Ukraine, inda Stephen Bandera wani jarumi ga mutanen Ukraine amma mugu a cewar ƙasar Rasha ko kuma Kremlin wanda ya karatu a can ya ci karo da abin da zai kasance zagayewar na haihuwar Bandera shekaru 115. Na biyu ya lalata wani gidan kayan gargajiya da ke kusa da Rome Shukvich. Dukansu mutanen biyu sun kasance manyan jigo a juriya da kishin ƙasa ga mulkin Soviet, kuma suna da alaka da rundunar sojan Ukraine UPA waɗanda suka yi yaƙi da sojojin Soviet a yaƙin duniya na biyu. Kasar Habasha da Jamhuriyar Somaliland mai cin gashin kanta sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta farko ta tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga tekun Bahar Maliya in ji ofishin Prime Minister Abiy Ahmed ranar Litinin. An bayyana hakan ne a birnin Addis Ababa inda shugaban kasar Somaliland Musa Bihi Abdi ke ziyara. A cewar Habasha, Ahmed da Abdi sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ko MOU a takaice don haɗin gwiwa a babban birnin Habasha. Ya ce yarjejeniyar na da niyyar yin aiki a matsayin tsarin haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu. Sanarwar da ofishin Ahmed ya fitar ta ce yarjejeniyar fahimtar junan za ta samar da hanyar tabbatar da burin Habasha na tabbatar da hanyar shiga teku. Daga ƙarshe, jiya Litinin hukumomin shari'a a ƙasar Tunisia sun ba da umarnin tsare fitaccen ɗan jarida Zaid Alheni tare da gurfanar da shi a gaban kulliya bisa zargin ɓata suna kwanaki bayan ya soki ministan kasuwanci in ji lauyansa. Alheni zai fara zaman kotu ne a ranar 10 ga watan nan na Janairu a kan zargin ɓata sunan wasu a shafukan sada zumunta. Lauyansa Ahaji Hamani ya shaida manema labarai. ‘Yan sanda sun fara kama shi ne a ranar Alhamis bayan ya yi tsokaci game da ministan a gidan rediyon cikin gida a wata hira da aka buga a Facebook, in ji kamfanin dillancin labarai na Tunisia.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, wani matashi ya kirkiri wata hanyar samar da iskar gas ta amfani da kayan shara na roba a daidai lokacin da duniya ke mararin wasu hanyoyin samun makamashi maras illa ga yanayi da muhalli. To sai dai yayin da jami'an tsaro suka cafke shi bisa kokin makwabta jama'ar unguwa, fasahar tashi ta ja hankali har ma da birgewa. Daga Bauchin ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Bincike ya nuna cewar wannan fasahar da ake kira pyrolysis hanya ce da kasashen duniya ke bi don samar da nau'in makamashi don amfanin gidaje da kuma wasu na'ura. A halin yanzu, wani matashi a jihar Gombe, Allah ya bashi fasahar kirkirar iskar gas din ta yin amfani da robobi da leda da kuma tsohon man mota da ya gama amfani. Rundunar jami'an tsaro ta farin kaya ta ziyarci wajen da ake sarrafa makamashin iskar gas din karkashin komandanta Bello Ma'azu, biyo bayan koke da makwabtan da suke wurin da ake sarrafa makamashin na iskar gas din da suke cewa wari ke damun su.
Wannan bawa Allah da Allah ya ba dama, ya ba hazaka, ya ba shi kuma dama ta gaskiya. Yunkuri ne yana da kyawu, amma dai yunkurin sai saci ba daidai ba. But an same su daidai lokacin da suke kokarin fidda kayakin da suka sarrafa domin saidawa. Ba fetur ba ne, amma suna sarrafa abubuwa ne ya ba su iskar gas domin amfanin injinuka da motoci da dai sauran wasu ababe na yau da kullum na kasuwanci ko kuma amfanin gida. Yana amfani da wasu chemicals can wa'anda idan mai saurare jiya ya san wa'annan chemicals din, sai kuma raw materials na yau da kullum da ake amfani da su kamar tsohuwar taya, ledoji na wa'anda ake yaddawa cikin gari da kuma injin oil wanda aka yi amfani da shi.
Wanda ya kirkiro fasahar samar da makamashin iskar gas din ya yi bayani wa 'yan jarida game da wannan fasahar makamashin iskar gas.
Sana makarantu idan kasuwa ne fasaha ne, mun je mun samu fasaha wanda duk duniya an san ta ana yi, da muka kuma kai da ta muka ga Najeriya don yanzu shekara takwas da suka wuce duk ɗan kasuwa sun shiga jarabawa, sai muka ce to mu ya za mu yi mu kawo sabon abu mu zo mu, to shi ne sai muka yi research. Mun shekara biyu muna research akan wannan sabon fasaha na pyrolysis. Robobi sun yawa, an rasa ya za a yi da su. Shi ne sai duni aka zo na masu fasa da suka ya za a yi a dawo da wa'annan abun su dawo mai abu mai amfani. Muna air trial process ne duk first week of December da muka fara, just sati ɗaya da shiga sai muka gano akwai wari, sai muka ce wannan abun bare yiwu a cikin gari ba, kuma har ne ba zana hirin su ma yancin. Sai muka tashi alhamdulillah takardar mu daga dosin muka sama yana nan yana mutana, muka je can hanyar kwana.
To wani irin hatsari ne wannan fasahar ke da shi? Shin ko za a iya kaucewa hatsarin ga abin da Commander Bello Ma'azu ya ce.
Hatsarin da ke ciki akwai dai environmental hazard and degradation, health hazard as well. Kuma mun gano sighting of one location is very, very bad. Because yayin shi ne tsakan gidaje na kwana ba na ayyuka na kamfuna ba. Irin waɗannan masu wannan talent da kuma initiative to kamata ya yi state government ko federal government ta taimaka musu ta ba su guri keɓaɓɓe wanda za su yi wannan abin har Allah ya sa ya ci gaba.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab Muhammad. Masu saurare, wato kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, kuma a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha da shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasar Cameroon. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya, zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayinsu, aka kama su.
Wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar Cameroon demokradiyya ce kawai takin da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Kowane ɗan adawa ya za a yi a sasaye ka, a sa ka a ju, in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma, a kulle ka ko a sa ka hijigar dole kana ji kana gani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024. Kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na Tsaka Mai Wuya a wannan shekara din a ƙasar Cameroon, yanda Paul Biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982, muna maganar shekaru 42 da suka wuce kenan. Yanzu maganar nan da muke da ku, Paul Biya shine shugaban ƙasa mafi dadewa yana kan karagar mulki a Afirka. Shine shugaban ƙasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba, wanda yake mulki ba ƙaƙƙautawa, wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a fadin duniyar nan baki daya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban ƙasa da ya girmi Paul Biya ba, shine kowa tsufa. To kuma har yanzu da muke magana yana nan kan karagar shi ta mulki. To akan haka ne wakilinmu na can Kamaru, wato a birninta Yaounde, Muhammad Bashir Ladam, ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda hudu daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasar Kamaru, ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya din, domin su zauna su rika su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. To Muhammadu, bismillah kai da bakinka.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'inmu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokratiya a ƙasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran ƙasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokratiya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To she kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar 'yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Naga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na Afrika bakaɗe, musamman ma a ƙasar Kamerun. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su, musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partin ta, kuma akwai 'yan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar Kamerun mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin nin wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasar Kamerun ba yadda za ka yi ka fito ka yi magana ƴan gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan nawa ra'ayi.
Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usmanu, a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a kasar Kamaru. To a matsayinka na mai tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan, in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya. Shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa, me kasa ta amfana, wani irin ci gaba kasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya, yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiyya, sai ya zama abin ya zama wasu tsirahu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu, mu ba mu da shi a wannan kasan. Duk da akwai wasu bangarorin da ƴan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma fuskan demokradiyya, lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ahidjo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700, muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kuɗi ba za ba a cimma gaci. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar Kamaru, inda magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne, ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama, a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai ba ga watakila an samu wani dan ci gaba, musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe? An san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7 akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya
Alhaji Bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar Kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe aka yi yunkurin tada rigingimu mai gayi John Fundi mafi wasu alkaluman masu ashashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabin amma gudun tarzoma yace shi bai zai yaki koko bai zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowani dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijigar dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyar su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan Russia kasan irin demokradiyyar su amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas
to a gaishe ku malamai to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru idan Allah ya kai mu rana wuce za mu zo mu ci gaba da duba me yasa kamar yadda aka fara magana ƙasashen da ba sa demokradiyya a duniyar nan sun fi masu demokradiyya samun ci gaba kuma shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokradiyyar nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan muna godiya ga shi wakilin namu na can birnin Yaounde Muhammad Bashir Ladan da kuma bakinsa da suka hada da Shehu Usman da Dr. Muntari Hamisu da Muhammadu Jafaru da kuma Sisi Bamanga a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC muke kare muku kikkiawar fata a cikin wannan sabon shekarar da aka shiga Allah ya ba mu dukkan alherin da ke cikin ta ku huta lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takeice
to a takeice an tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mafi karfin gaske da ta afko a gabar tekun yammacin kasar Japan a jiya Litinin hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan dake gabar tekun Ishikawa da wasu larduna dake kusa mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai harhar a zirin Gaza inda ta sanar ran Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza yayin da take ci gaba da kai harhar akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janye sojojin zai rage raɗaɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafe a cikin wannan sabuwar shekara. A ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar tashi da saukar fili a jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke birnin New York yayin da masu zanga-zanga goyon bayan Falastini suka hallara a filin jirgin a karo na biyu cikin mako guda. Hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar Litinin sun nuna motoci suna tafiya a hankali wasu na ɗaga tutocin Falastinawa kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike. Dan karkatar da akalarsu.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Kevin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.